sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Inji Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 12 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai.
Ana sa ran majalisar wakilan Amurka mai rinjayen ƴan jam'iyyar Democrat za ta kada ƙuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence kuma mambobin majalisar zartawar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire Trump daga office. Jami'an Indonesia sun yi nasarar gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sriwijaya Air wanda ya faɗa tekun Java ƙarshen mako. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa yin allurar rigakafin coronavirus ba za ta bada kariya ga wani rukunin jama'a da za su gina garkuwa daga kamuwa da cutar ba a wannan shekarar.
To madalla, to a Najeriya gwamnatin kasar ta yi watsi da batun komawar ɗalibai makaranta a ranar 18 ga watan Janairu. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Za mu leƙa jamhuriyar Niger inda jami'in adawa suka buƙaci a soke sakamakon zaben yankunan da suke zargi an yi satar zaɓe a yayin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2020. Sannan za ku ji rahotanni daga jihar Niger Najeriya na cewa har yanzu mahara na ci gaba da addabar wasu yankunan jihar duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu kiyar zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ana sa ran majalisar wakilan Amurka mai rinjayen ƴan jam'iyyar Democrat za ta kada ƙuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartawar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire Trump daga office. Matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sa'o'i 24 ga Pence ya ba da amsa. Shugaban ƙasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkin mu da ƙasar mu da kuma jama'ar Amurka, kuma dole ne a tsige shi daga office nan take, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Babu ko ɗaya daga cikin Pence ko wani ɗan majalisar zartarwa da ya nuna alamar goyon baya a fili ga irin wannan mataki da ya shafi sashi na 25 na kundin tsarin mulkin Amurka da ake kira 25th Amendment da ya ba wa mataimakin shugaban ƙasa da mafiya rinjaye na majalisar zartarwa su ayyana shugaban ƙasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan ofishinsa ba. Jami'an Indonesia sun yi nasarar gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sriwijaya Air wanda ya faɗa tekun Java ƙarshen mako. Mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata. Na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta. Mai magana da yawun fajar Tiri Ruhadi ya shaida wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters. Hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karen gudu. Ba a dai ba da wani bayani nan take ba ko na'urar naɗar bayanan jirgin ce ko na'urar naɗar magana aka gano ba. Ministan sufuri Budi Karya Sumadi da wasu jami'ai za su gabatar da taron manema labarai yau Talata. Jirgin kira Boeing 737-500 dauke da mutane 62 a ciki ya faɗa tekun Java a ranar Asabar, minti hudu bayan ya tashi sama daga filin jirgin sama na Jakarta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa yin allurar rigakafin coronavirus ba za ta bada kariya ga wani rukunin jama'a da za su gina garkuwa daga kamuwa da cutar ba a wannan shekarar. Babbar masaniyar kimiyya ta WHO Dr. Sumaiya Swaminathan ta faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa yana ɗaukar lokaci kafin a samar da kuma yin allurar yadda ya kamata don kawo ƙarshen yaduwar COVID-19. Dr. Swaminathan ta ƙara jaddada buƙatar ƙasashe su ci gaba da lura da ƙoƙarin da ake yi na saka takunkumi da ba da tazara da kuma wanke hannu. A wani labari makamancin wannan kamfanin Moderna ya ce allurar rigakafin COVID-19 ya kamata ta ba da kariya ta akalla shekara guda. A cewar kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters, kamfanin ya bayyana haka ne a wajen wani taron shekara na JP Morgan Healthcare Conference a ranar Litinin, inda ya ce yana da yakinin fasahar RNA da ta yi amfani da shi ya dace sosai da allurar ga sabon nau'in coronavirus wanda aka samu ɓullarsa a wasu ƙasashe.
sanan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji daga farkon shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amai ta lashe kan ranar 18 ga watan Janairu da ta saka na komawar ɗaliban kasar makaranta wanda saura kasu da mako daya akai ranar lamarin da gwamnatin ta danganta da karuwa a adadin masu dauki da cutar coronavirus a kasar tana mai cewa za a ƙara yin nazari kan batun kafin sake tsaida rana don tsare lafiyar ɗaliban wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoton
Batun sake nazari akan rana ta daban banda na 18 ga watan Janairu da muke ciki na komawar ɗaliban makaranta na kunshe ne a jawabin da ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya gabatar a yayin zantawa da manema labarai a taron gwamnatin kota kwana a yaki da annobar coronavirus a Najeriya yana mai cewa tun farko gwamnati ta saka ranar 18 ne domin duba yiwuwar buɗe makarantun tare da yin nazari kuma suna kan gudanar da nazari da duba yanayin da abubuwa ke tafi tsakanin al'umma
We are reviewing it. We are going to review it. When we decided on that date, it was just a target towards which we were working. And of course, we are keeping it in view and looking at what is happening in the society.
Shima shugaban kungiyar malaman jami'o'in Najeriya, Professor Biodun Ogunyemi, ya ce duk da cewa a shirye suke su koma koyarwa tare da ƙara himma wajen gudanar da aikin su. Kungiyar bata amince da ranar komawa ta 18 ga watan Janairu ba. Bisa dalilan fargaba akan lafiyar mambobinta da ma ɗalibai yana mai cewa kamata gwamnati ta yi nazari kan yanayin da makarantun ke ciki da batun bin ka'idojin kare lafiya da tagin daya kan cutar corona kuma duk bata ga gwamnati da hukumomin jami'o'in kasar sun yi aikin da ya kamata ba
In as much as we are ready to go back we have told government we are ready to even put extra efforts to get things going but it appears what we have been talking about since about the middle of last year that government was not doing enough to address the two emergencies that we had we have not seen government and infrastructure It is taking concrete steps to assess the level of safety for our members and of course for our students.
Da muka tuntubi malaman jami'o'i kan batun komawa aiki Dr. Faruk Bido Faruk ya alakanta kwan gaba kwan baya na gwamnati kan ranar komawa makaranta da rashin gudanar da bincike mai zurfi.
Rashin iya sanin yanda wannan cuta take da binciken mu da bamu yi yayi zurfi ba shine yasa za a ga gwamnati tana kwan gaba kwan baya yau ta ce za ta iya bude makaranta gobe ita ma ta kalli wasu kasashen mu amma na turai sun shiga yanayin da suna marufe kasa daga cewa babban hatsari ne a bude wannan makarantu kamar mu malaman jami'a mu yanda muke magani har yanzu tunda an yi wata tara ba aiki an ce a dawo aikin amma kuma babu wani tsari da aka fito mana da shi na yanda za a kawo garkuwa ko rigakafi a cikin wannan yanayi na wannan cuta ban ga yanda za a iya raba dalibai da yawan da suke da shi ba a dakin da ake iya sa aiki da aka dan a karantar da dalibai 160 ko da 50 sai kiga 500 a ciki kuma su kansu malaman da komai a cakure yake
malamin jami'a bangaren tsangayar koyar da nazarin sha'anin mulki Dr. Said Dukawa ya bayyana nasa fahimta
to na farko dai wallahi ba ma jin dadi amma fa kowa Allah Allah mu koma bakin aikin mu mu ci gaba da tattaunawa da daliban mu mu yaye waɗanda lokacin yayi wasu yi koma dauki sabi da suke ta jira mu dauke su amma ba mu da yadda zamu a wannan halin mawuyaci guda biyu idan suka ce lalle corona tana nan kuma suna ganin kaifinta ba zai bari a bude makarantu ba ba yadda zamu haka kuma idan gwamnatin tarayya tana ganin ba ta da kudin da za ta biya ta sauke alƙawarin da cewa kungiya to nan ma wani abu ne da yafi karfin malaman jami'a to kin ga tunda yi magana da sunan kungiya shikenan wannan magana tana nan
baya ga ayyana batun sake nazari kan ranar komawa makaranta gwamnatin kasar D ta ce daga yau ma'aikatar ilimi za ta fara sabon nazari kan ranar da ya kamata a koma karatu Halima Abdulrauf ya Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla an gaishe ki Halima Abdulrauf to a jamhuriyar Niger jami'an adawa sun buƙaci a soke sakamakon zaben yankunan da suke zargin an yi satar zabe a yayin zagayen farko na zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2020 suna cewa akwai buƙatar girki sojoji a rumfunan zabe a yayin gudanar da zagaye na biyu da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu don kaucewa faruwar matsalolin da samu a baya to sai dai masu mulki na cewa korafi ne irin na wanda bai ci zabi ba wakilin muryar Amurka a Yamai Suleimomin Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Amin Zauran Faladi Gannafiye kenan a yammacin jiya Litinin inda jami'an kawancan hamayya na CAF Vincent N suka gudanar da gangami da nufin bayyana matsayin su a hukunce game da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. A sanarwar da suka fitar waɗannan jam'iyyu sun yi watsi da sakamakon wasu yankunan da suka ce an tafka maguɗi waɗanda suka hada da wasu da'irorin jihar Tawa da arewacin jihohin Maradi, Zandar da Difa. Mamman Sani Adamu shine kakakin su.
Sun yi amfani da makamai, sun saci kulubu, sun saci akwatin zaɓe, wani wuri sun yi amfani da damar da suke da na samun takardu na zaɓe, suka je suka sauye sakamako, suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako, suka canza, suka kai ma daidai abin da suke so suka kai ma hukumomi na fili.
Sai dai jam'iyyar PNDS Tarayya, wacce ake zargi da aikata waɗannan abubuwa, na cewa babu kamshin gaskiya akan cuwacuwar da 'yan adawa ke korafin an aikata, kamar yadda za a ji daga wani kakakinta Usmanu Muhammadu.
Yan susu ta sibin na kasar Niger wanda suka bi abu sau da kafa sun ce an yi zaɓuɓɓuka na cikin kwanci hankali da kyau. Ƙungiyoyi na duniya kamar CDAO, kamar Union African, har da UNIMA sun ce zaɓuɓɓuka na an yi su da kyau cikin kwanci hankali. To in mutum sha kayi, ai dole ce an yi mai kara an yi mai itace. Dama shi rago kullum haka yake.
Jami'an kawancan CAF Vincent N sun buƙaci a sake shirya zaɓe a wuraren da aka murɗa sakamako ko aron gizon ƙurƙu. A cewar su, girke sojoji a runhunan zaɓe ita ce hanya mafi a'ala wajen kauce faruwar abubuwan da suka wakana a zagayen farko.
Na farko dai a soke sakamako duka inda aka yi amfani da makamai, inda aka yi barazana ga mutane, inda aka haɗu mutane, inda aka ɓata kulle a ɓatan kulle. Na biyu, inda abin ya kai a da amfani da fitigogi, to a kawo sojoji na ƙasa wanda nauyin su ne su kare lafiyar al'umma, to a kawo su su kare lafiyar.
Yankunan jin ta bakin hukumar zaɓe a kan wannan bukata bai yi nasara ba, domin a daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoto shugabanninta na gudanar da wani taron gaugawa. Wannan ya sa na sake neman jin matsayin jam'iyyar ta PNDS Tarayya.
Inda suka yi kuskure ya kamata su faɗa muna wace bataliya suke son a kai. Gendarma da su da soji minista guda suke, kuma aiki guda suke. Ko an sake zaɓe a can za su sha kayi yadda suka sha jiya. A cikin ɗan takara 30 ɗan takara guda ya kori duka 29 ya yi sata ba su da takwai.
A ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafa ne za a fafata a tsakanin ɗan takarar kawancan 'yan hamayya na CAF Vincent N, wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman, da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Mohammed da ke samun goyon bayan kawancan coalition Bazoum 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe da kila Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labarin duniya.
Kin Malaysia ya ayyana dokar ta bace a matsayin wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Masarautar ta ba da sanarwar yau Talata cewa Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya ba da umarnin dokar bayan da ya gana da Prime Minister Muhyiddin Yassin. A watan Oktoba bara, Sarki Abdullah ya ki amincewa da buƙatar Prime Minister Muhyiddin ta bayar da makamancin wannan umarni saboda annobar COVID-19. Wannan doka ta gaggawa ta dakatar da majalisa har zuwa 1 ga watan Agusta, kuma ta ba wa gwamnatin Prime Minister cikakken iko don yin dokoki. A cikin wani jawabi da ya ta talabijin, Muhyiddin ya yi kokarin tabbatar wa kasar cewa dokar ta bacin ba wai juyin mulkin soja ba ne, kuma ba za a saka dokar hana fita ba a wannan lokacin. A yau Talata, shugaba Donald Trump zai je garin Alamo da ke kudancin jihar Texas kusa da iyaka Amurka da Mexico, inda ake sa ran ya yi amfani da ɗaya daga cikin kwanakinsa na ƙarshe a ofis don ya nuna ƙoƙarin da gwamnatinsa ta yi na hana baƙin haure shiga Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Wannan ne karon farko da shugaban zai fito bainar jama'a tun ranar Laraba da ta gabata, lokacin da ya faɗa a cikin wani jawabi ga magoya bayansa cewa an sace zaben shugaban ƙasa, kuma ya buƙace su da su yi gwagwarmaya kafin su koza kai zuwa gidan Majalisar Dokokin Amurka. Ziyarar ta Trump zuwa jihar Texas kuma na zuwa ne yayin da 'yan Democrat masu rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka suke ci gaba da yunkurin tsige shi daga office. Maganar shige da fice ta kasance babban abin da Trump ya maida hankali a yakin neman zaben 2016 tare da yawan kira da yake yi na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico.
Muhammad Baballe. To rahotanni daga jihar Niger Najeriya na cewa har yanzu mahara na ci gaba da addabar wasu yankunan jihar duk da matakan da hukumomi ke dauka. Ko a makon jiya, gwamnatin jihar Abubakar Bello ya gana da shugaba Muhammadu Buhari dangane da yadda za a shawo kan matsalolin tsaron jihar. Ga kadan daga cikin rahoto na musamman da za ku saurara a shirinmu na dare wanda wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aika mana dangane da matsalolin tsaro a jihar ta Niger.
A yanzu haka dai al'ummar jihar Niger dake tarayyar Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar tsaro da ta addabi jihar dukuwa da kokarin da hukumomin jihar suka ce suna yi na yaki da ɗan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu da makitan jama'a babu gaira babu dalili. A yanzu dai lamarin ya bazu kusan kowane bangare na jihar Niger a sabanin baya da lamarin ya fita azzara a kananan hukumomin Rafi da Shororo. Wannan al'amari dai ya sa dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Abubakar Umar da ake yi ma lakabi da Abule mai wakiltar karamar hukumar Mashegu garzayowa ofishin mu da Kemina domin gabatar da wasu bayanai da ke nuna gazawar wasu shugabanni a jihar wajen daukar mataki kamar yadda yayi karin bayani.
Kamar satin da ya gabata ranan talata washi gari Laraba mun waye gari da gawaki na mutum bakwai da wa'annan bandits din suka kashi. Wannan satin abinda kuma sake faruwa da mu kenan. Mun waye gari shekaran jiya Alhamis da gawaki na mutum biyu an ga ɗayan ba ga ɗaya ba. Sun kashe mun dan banga ɗaya a sahora ne sun kashe mutum ɗaya a mazakuka wanda ba a ga gawansa ba sai ji aka samu aka ga gawansa gawan nasa ko da aka ji an ci magawan ma ba ta dukuwa. Maganin gaskiya matsalan tsaro a karamar hukumar Mashegu sai addu'a da kuma mushuwa gabanni na wuya tattara ga mu mu dauki matakin da ya kamata. Mun samu duk wani wanda ke da ruwa da tsaki mu same shi akan wannan matsala mu kai kokin mu akai. Na farko dan ce ma na samu SSG akan wannan matsala. Ma'ana SSG sakatare ne na gwamnati da jiha ma'ana. Alhamdulillah sakataren gwamnatin jiha ya fito karamar hukumar mu Shehu. Duba da ka sani ce idan ku wannan matsalan na damu mu ina ga shine farko da kamata in je in fara samu akan wannan matsala. Sakataren jiha shine chairman committee on security. Ma'ana shine shugaba na gefe abin da shafi tsaro. So na same shi da wannan bayanan abubuwan da ke faruwa da yake kamar da na faɗa maka cewa ya fito wurin ne shi ma duk abin da na je masa da shi babu abin da bai sani ba. Amma still na kai masa abin da ke faruwa da irin complaining da nake samu da irin koke-koke da dama da na samu da kuma wasu gudunmuwa da al'umman da ke zaune wurin suka ba su cewa idan aka bi su za a ci makarshen wannan abu ko za a samu sauki wannan abu. So duba da haka na dan ba da lokaci bayan na kai masa wannan abun da duban cewa abun zai duwa ja baya wannan matsalan da ake fuskanta za ta ta ja baya. Amma a ƙarshe ma abubuwan nan ci gaba suke yi.
Honorable Abubakar Umar mai wakiltar karamar hukumar Mashegu kenan a cikin rahoto na musamman da Mustafa Nasir Batsari ya hada mana kan matsalolin tsaro a jihar Niger wanda za ku ji cikakken rahoton a shirinmu na dare dan Allah ya kai mu da kuma abinda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmed Ibrahim Matani yake cewa. Yanzu kuma sai ku tafi gyara zama dan shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya, duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar ƙasar ta gaddamar na tallafawa manoman. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka.
Amma ka ce kun kalubalanci wannan tsari da ya meda sha'anin alkaman nomanta usane ware. Kun tuntubi hukumomi bayan kun gano wannan abin ka ce siyasa ce kuma sannan me suka ce da ku?
Hakika ne mun tuntubi hukumomi kuma mun nuna musu abin nan me yuwa ne noman alkama me yuwa ne a kasar nan kuma za a iya samar da alkamar da ake bukata a kasar nan. Domin an yi abubuwa iri daban-daban to amma duk da haka ba mu ga wani abu a ƙasa ba domin duk irin taimakon da gwamnati take badawa noman alkama baya samun wannan bukatun baya zuwa ga harkar noman alkama a ƙasar nan sannan kuma kamar yadda na gaya maka su kansu Central Bank din wato da suke bada bashin
dama in ban kai kake nan in ce to ai bankin ƙasa su aka dora alakin raba waɗannan kuɗaɗe ko kuma ma kayan aikin noma
eh su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalin su gaba ɗaya duka shinkafar ya take sai daga baya ne aka waiwayo alkamar yanzu haka zancen da nake baka bana mun tura mutane 287 har da ƴan wasu ɗaruruwa aka manoma da suke niyya za su noma alkama a bana amma a zancen da nake maka a yanzu abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa alai mana mai noma alkama da su mutum 25,000 da wani abu ne su sauran me dalilin da yasa ba dauke su ba bas cancanta bane ko an samu matsalar suna ne
kun yi bibiya
mun yi bibiya kullum muna bibiya
me kuka gano
abinda kuka gano kan cewa dai kawai ana wai cewa an noma alkama a kasar nan ba a samun wato sakamako mai kyau in sun bada bashi ba lalle a iya biya ba to menene dalilin da yasa muna da ma'aikatar da aka ajiye ta don binciken noma alkama ba za a bata kuɗi ta samar da irin alkama da zai ba manomi daga tan 4 tan 5 tan 6 zuwa tan 7 ba
amma a can baya ai ka ce kun yi ma grading din ita wannan alkama kun tabbata cewa za ta yi burodi za ta yi komai tana alkaman Najeriya ba su gamsu ba ne kina
a sun gamsu amma saboda na gaya maka siyasar da take cikin shi ne idan aka yadda suka ce sun gamsu da wannan din kuma suka sa furashi mai kyau na sayan alkama nan daga hannu manoma za a iya noma alkama da za a ci da kasa su kuma saboda siyasa ta su kan cewa ina za su kai kasuwar su ta su alkama sun noma daga Amerika Najeriya tana cikin nan gaya ba kasar da ta zama dumping ground na shigo da alkama a kasar nan
to amma wai laifin Amerika ne ko kuma laifin gwamnatin Najeriya
anan ka duba ba ai ba za ka ce laifin Amerika bane Amerika ba ta da laifi ba kasuwa take noma manomanta ba mu me yasa ba za mu dage mu noma manoma mun kawo mu kasuwa ba ko ba dinga maka wani abu zai baka sha'awa idan ka dauki cost of production wato kuɗin da ake kashewa a noma hectare ɗaya ta alkama a Amerika ya gudu Najeriya tsada amma me yasa suke sayar da arha saboda gwamnatin sai suke ba su subsidy wato take ba su wani tallafi domin su samu sayar da alkamar su zo mana da arha shi yasa zamu ci kullun ta Amerika ta fita mu arha ta mu tsada gare ta banda rashin kyau banda waye da su kaga duk wannan siyasa ce
wato kudin da suke kashewa a noma hectare guda misali ya a Amerika ya dara na Najeriya ne sawa kusa ba
ya dara na Najeriya domin nan idan muka dauki namu kace naira 300,000 misali ba wanda bai kai haka ba 270,000 ne ko wani abu idan ka dauke shi ka fassara dalar Amerika da abinda muka noma a nan da suke nomawa a can ta haura naira 400,000 amma kuma sai ta zo a Najeriya akan 600,000, 700,000, 800,000 wanda ko mu namu anan za ta tafi 15,000, 16,000
amma Najeriya nan fa ta rufe boda ta hana shigo da shinkafa domin abin kasa noman shinkafar daga kasashen waje misali ku ba ku ankarar da gwamnati bane kan bukatar a dau mataki irin wannan domin watakila kuma ku taso ku tsaya kafafun ku
mun yi wadalla akarin amma sai mu ga in zamu magana ta gaskiya bai kamata mu yanzu mu ce a rufe boda ta shigo da alkama ba domin har yanzu ba a ba mu dama da duk kayan aikin da zamu noma alkama da za ci da kasar nan ba
yanzu ku me kalubalen
babban kalubalen noma alkama a kasar nan shine na farko gwamnati ta fito ta tsaya kamar yadda sauran kasashen duniya suka tsaya noma idan manomi yayi noma ya samu asara akwai abin da ake cewa guarantee minimum price wato wani farashi da gwamnati za ta kayyade domin manomin nan kada yayi asara mai yawa na dai kenan na biyu a shigo da injina noma alkama alkama ba kamar shinkafa bace ita cashe ta har yanzu ba mu ci gaba a kasar nan akan cashe ta ba tana buƙatar inji wajen cashewa a yanzu zancen da nake maka ko a banan nan in muka noma alkama wasu wurin sai ka samu karti sun dauki sanda suna dukanta wanda yake jawo manomi asara wata ta fashe wata ta yi tsalle ta tarwatse cikin gona ba za a iya kwashe ta ba to inda gaskiya za a yi noman alkama shi noman rani ai abu ne da yake buƙatar injina don a yi shi a samar da abin da ake cewa water conservation wato yadda za a yi tattalin ruwa alkin tashi a samar da injina ne saukin yin shuka a samar da injina wajen saukin yin yanka a samar da injina wajen saukin cashe ta a dura abu
wajen waɗannan abubuwan ba ku da su
babu su ina tabbatar maka da wannan kuma gwamnatin tarayya ba ta taɓa ba mu wani tallafi akan wannan ba mu ne ma kungiyance muke kalubalantar su gidan fulawan da sauransu shine barawa can suka bamu inji guda 50 na tasar shinkafa su ma da suka tashi bamu injin sai suka bamu wannan sai tantance za ta juye injin yayi aiki kasalin kasar nan da ake ciki manomanmu su talakawa yake da kudin sayan tantan da zai juye injin akwai kalubale sai mun je mun nemo tantan mun ba manoman nan sun noma sun juye injin nan sun tashi wanda kuma muna da kamfanunuka da suke sarrafa injina suke kera injina a kasar nan wanda ko su aka samu aka so irin wannan injina aka ba manoma an rage musu radadi
masu sauraro a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Ladas Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kai da Muhammad Baballe yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email
sakon farko ya fito ne daga Ali Muhammad dan Fulani mara da jihar Zamfara wanda yake assalamu alaikum biyoyi Hausa hakika muna yabo tare da jinjinawar rundunar sojin Najeriya gani irin yadda suke tsaurara kaiwa ɗan bindiga farmaki a dazukan jihar Zamfara hakika hakan abun ayyaba ne dan haka muna kira ga gwamna Bello Matawalle na Zamfara ya kamata ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen ba su isassun kayan aiki a dai bangaren mu talakawa zamu ci gaba da taya su addu'ar samun nasara a koda yaushe sai kuma sakon Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum wanda yace batun ilimi dai a kasar mu Najeriya ya shiga cikin wani mawuyacin hali musamman ganin yadda yanzu ma aka shiga cikin halin rashin tabbas a kan komawa makarantu Allah dai kama na mafita sai kuma sakon Mahmud Saliu Kauran na Modi Zamfara wanda yake ina kira ga ƴan adawar jamhuriyar Niger da su mai da hankali wajen kulla kawance mafi karfi da za su fuskanci zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a watan Fabrairu maimakon yin kiran da suke yi na asoke da kuma gudanar da sabbin zabuka a waɗansu yankunan kasar domin su sani idan suka tsaya kallon ruwa to tabbas kwado zai musu kafa assalamu alaikum biyoyi Hausa maganar gaskiya mu talakawan Najeriya mun gaji da tafiyar hawainiya da gwamnatin shugaba Buhari take mana saboda duk abin da ta dauka rimi-rimi kamar da gaske sai dai ka ji shiru to dan haka ya kamata shugaba ka canja salon tafiyar gwamnatinka sako daga Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe assalamu alaikum biyoyi Hausa a yau muna son ku fadawa jami'in adawar jamhuriyar Niger cewa idan suna buƙatar karɓar mulki daga jami'an mai mulkin kasar ya zama wajibi su haɗa kansu wuri ɗaya kamun zuwa zagaye na biyu kuma na ƙarshe na babban zaben kasar da ke tafe sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani Mai Langilange da Mudassir Sani Illalar Yari
to madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu sai labarai a takaice
a nasarar majalisar wakilan Amurka mai rinjayen ƴan jam'iyyar Democrat za ta kada ƙuri'a kan ƙudurin kira ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire Trump daga office matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sa'o'i 24 ga Pence ya ba da amsa shugaban ƙasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkin mu da ƙasar mu da kuma jama'ar Amurka kuma dole ne a tsige shi daga office nan take kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin jami'an Indonesia sun yi nasarar gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sirjiyawa Air wanda ya faɗa tekun Java ƙarshen mako mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta mai magana da yawun fajar Tiri Ruhadi ya shaidawa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters
so masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na gari wato 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda yake daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana ya ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai editor mu na yau Mahmud Lalo da kuma Julie Lagasgasham wadda ta hada shirin da engineer mu na yau ce ta ku Binta Esther ke muku fatan alkhairi ma assalamu yanzu kuma sai a dakaci shirin mu sai yau da gobe. Thank you.